Yo.
Masoud Mastani.
Raza Insta wata babe ta gani wai aina mata take sai na duba page dinta na ganta yarinyan fresh ajibota then I come my friend Abdul muka jame ni da shi hada madu let me take you to the best part when you chat gashi yarinya ina so in ganta to be you to be that so to get the kind of jibita so that don't get sha so zaka ba ni na sha let me pull up in the Benz karki ji komai ai zanzo ga DM zai fara ce kuma yaro baya ci man kai kuma ba ta da katon kai duk inda kake tunani ta kai da kai mota ce mara shan mai da nazo babe kin san komai tunda baki da kwankwami yariya son ki ta ya zan dena bai na gankin aje kwantena daga kina da babban fanteka zon baki zare na ki min saka baki dukurba ruwan kwafa ki ji yanda ke jin gargin sa dadin sa dai sa kike motsa ta ka da daidai tafiyan susa yana kike so ki juya kaman masa
Mix.